sabon hadisi wanda yake mudaraji wato ya hada magalobi da mudaraji saboda suna da dangantaka saboda shi idraji wani wakacin yakan inda yake yazo a matani yakan yana da kama da kalbi kware haka ma in yazo a isnadi to yana da kama da kalbi to hadisi wato ana samun idraji a hadisi shi idrajin nan iri biyu ne akwai inda ake samun idraji a matani akwai inda ake samun idraji a isnadi to shi inda yake an sami idraji a matani iri uku ne da yake zuwa shi ne ta fuskar arzikar da kalamu rawin wancan mai ruwaya kalamu rawin tana ibn fa'ilin yul haka din ne a farkon hadisi kamar hadisin asbigul ruwa shi irin wannan ba kasafai yakan zo ba a ce idiraji ya zo a farkon matani to haka bai cika yawa ba wanda ya fi yawa shi ne idiraji ya zo a ƙarshen matani ko tsakiyar matani ya fi zuwa a ƙarshen ko kuma ya zo a tsakiya amma ya zo a farko kaɗan ne amma dai akwai shidin kamar wannan hadisin na asbigul ruwa wailul lil aqabi minan nar to wannan asbigul ruwa magana ce mudaraja a cikin hadisin ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba abinda annabi ya faɗa shine wailul lil aqabi minan nar shi wannan asbigul ruwa Abu Huraira ne radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa ta ko kuma a tsakiya kamar man masa zakarahu au unsayhi au rugaihi faqad wajaba alaihi ruwa to wannan man masa zakarahu faqad wajaba alaihi ruwa man masa zakarahu falaita warra shine ainin nassin hadisin da aka karbo daga banzo amma qarin au unsayhi au rugaihi to qari ne qari ne to ba magana ba magana annabi bace sallallahu alaihi wasallama ko kuma a ƙarshe a gefe wato ƙarshen sa kamar misali za qulta haza faqad tammat salatuka na tahiyar Abdullahi ibn Mas'ud tahiyar Abdullahi ibn Mas'ud to ma kowaye ko mai fadar magana sawa'un sahabi ne ko tabi'i ko na kasa da su da tabi'ai bila faslin ba tare da an rabe ba ba tare da an rabe ba wannan ana sanin sa ta fuskar rarrabewa idan wata ruwaya ta zo da rarrabewa kamar wannan an ruwaito cewa sai da Abu Huraira ya ce azzigul ruwa fa inna habibi sallallahu alaihi wasallama qala fi ubura a wata ruwayar haka nan ana gane shi ta fuskar bayanin wani mai ruwaya ko wani shugaba na hadisi a ga idraji ya zo a tsakiyar matani au awwaliha ko a farko to kaɗan ne yana da rauni galibi ya fi zuwa a ƙarshe sannan kuma bayan zuwan sa a ƙarshe sai zuwan sa a tsakiya amma ya zo a farko to ya fi ƙanƙanta shine wato shi Abdullahi da kodo yake faɗa ne sawun rawi wa mudrajul matani idza qulta faqad wa asbihu wa unsayhi wa sanad dam wa sani da ala wahidiha wato shi abai ce dan bai tsaya kawo ta'arifin me ya idrajin ba amma sai ya kawo misalai uku na gurin da idrajin ke iya afkuwa wa idza qulta haza misali inda idraji ya zo a ƙarshe kenan wa asbigul ru'a misalin inda idraji ya zo a farko wa unsai misalin inda idraji ya zo a tsakiya kenan da ya sa wannan yana daga wuraren da ta wani wajen sai a ga kamar misbahun rawi bai kai ba tunda bai ta'arifin maganar ba bai ta'arifin me idrajin ba, amma dai ya kawo misalai na idrajin. Illa iyaka an ana magana da dalibai, ai ba kowa bane hangensa yake iya kaiwa ta fuskar, dan an kawo masa misali ya kai ga ganewa. A kawo ta'arifin, sannan a kawo misalin ko yanda yake yayi a wasu guraren. Kaga wasu guraren ya kawo ta'arifin kuma ya kawo misalin. Sannan ya kawo misalin daman da ya faɗa cewa ya jodu bil misali litta garibi. To misali da aka sami idraji kuwa isnadi shine inda yake an samu matani guda biyu wanda yake sun zo da isnadai daban-daban, amma sai ya ruwaito su da isnadi ɗaya daga cikinsu. Kamar misali hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda sayyidina Umar ya ruwaito, innamal a'malu binniyat. Da kuma hadisin da sayyidina Umar din na zuwan mala'ika Jibrilu yana tambayar menene imani, menene islami, menene ihsani. Da hadisan nan na sayyidina Umar ne, amma kuma sun zo da isnadai daban-daban. To shi kawai sai ya kawo matsalan isnadin hadisin innamal a'malu binniyat, ya dora kuma wannan akai na zuwan mala'ika Jibrilu akai, kamar da ake da isnadi da ya suka zo. To irin wannan shi ake kira ya hada isnadi ya matani guda biyu da isnadi daya, alhali ko kowannen su ya zo da isnadi daban-daban. To ko ko zama wannan hadisin ya zama ya zo da wani isnadi in banda wani gefen nasa, sai ya ruwaito duka da wannan isnadin, ya ruwaito duka kamar hatta wannan na gefen wanda shi ya zo da wani isnadi ne daban, ya kawo shi kamar cewa ya zo da isnadin nan na farko. Kamar hadisin Abu Dawuda da ya ruwaito daga Za'ida da Shariku, haka nan kuma Nisa'i ya ruwaito shi daga Suyanunu iya nata, su duk uku da Za'idatun da Shariku da Suyanunu iya nata daga Asim ibn Kulayb, shi kuma daga mahaifinsa daga Wa'il ibn Hujr, a game da sifar sallar manzo sallallahu alaihi wasallam. To a ƙarshe yace su majlisu ba'da zalika fi zamanin fihi bardun shadidu. To wannan sun majlisu din baya cikin wannan isnadin na farko, an ruwaito shi ne da wani isnadi daban, an ruwaito shi ne ruwayar Asim daga Abdulbar ibn Wa'ilin daga wani daga cikin iyalinsa, shi kuma daga Wa'il. Hadisan ne dubbi na Wa'il ne, amma kuma kowane bangare ya zo da isnadi ne daban, shi yasa wanda ya hada ya kawo su da isnadi daya, to ya yi imuwa an samu idraji ne na isnadi. To ko kuma wani abu daga matani a tashi ya kunsa shi a cikin wani matanin daban, kamar hadisin la tabagaru wala tahasadu wala tadabaru wala tanafasu wala tahasadu. To kaga aka jefa wala tanafasu a wannan matanin, la tabagaru wala tahasadu wala tadabaru wala tahasadu, haka wannan ya zo. Hadisi ne da Malik ya ruwaito daga Zuhuri, Zuhuri daga Anas, shi yasa yana cikin sunaiyatul imami Malik. Hadisan da yake imam Malik tsakaninsa da Annabi a cikin mutum biyu ne, tsakanin su Zuhuri ne da Anas, kuma yana cikin as-sahih as-sani da ko inda wa Malikun ibn Shihabin ya tafi as-sahih ma garja ana an Anas, ya zo da as-sahih as-sani da an Anas ibn Malik. To amma a cikin ruwayan nan ba la tanafasu, la tanafasu ta zo ne a wani hadisin wanda shi ma dai imam Malik ya ruwaito shi, amma shi an al-zinadi anil arij an abi hurairata, wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi mazanna, fa inna zanna akzabul hadis wala tajassasu wala tanafasu, haka yazo. Amma shi ibnu abi maryama shi ya yi idrajin nan, wanda shi ibnu abi maryama shi ya ruwaito hadisan guda biyu daga imam Malik. Ibnu abi maryama almakirin imamu Malik ne, ya karbi yana cikin wanda suka ruwaito muwadda daga imamu Malik, an ce wanda suka ruwaito muwadda daga imamu Malik sun kai mutum 900 daban-daban. To wannan lata na faso din da ya shiga cikin hadisin can na la tabagaru idraji ne, fi matnin la tabagaru adrajahu ibnu abi maryama idza harajahu. To koko wasu jama'a da yawa daga marwaita sun zo da isnadin da bambanci, a daga ne da isnadi sai ya faɗe su cewa kamar ba bambanci tsakanin su. Misali, hadisin da Tirmidhi ya ruwaito daga Bundar, daga Abdurrahman ibn Mahdiyin, daga Sufyan Sauri, daga Wasilin, da Mansur da Amashu. Shi Sufyan Sauri ya karba hadisin wajen mutum uku, ya karba wajen Wasilu, ya karba wajen Mansuru, ya karba wajen Amashu. To amma abin da ya faru a hadisin nan shine shi Wasil cewa an abi Wa'ilin an Abdullahi ibn Mas'ud, shi ya karba hadisin ne daga Abu Wa'il, cewa Abu Wa'il kuma kai tsaye ya karba hadisin wajen Abdullahi ibn Mas'ud. Su ko da Amashu da Mansuru su sun ruwaito shi ne an abi Wa'ilin an Amri ibn Shurahbila an Abdullahi ibn Mas'ud. Shi yasa su a tasu ruwayar akwai dadin Amri ibn Shurahbila, a tasu ruwayar akwai karin Amri ibn Shurahbila, amma a ruwayar Wasilu babu karin Amru. Shine can Iraki yake faɗa fa inna amran inda Wasilin saqat wa zadahul Amash kazal Mansuru wa amda lidraji laha mahzuru. Shi wato Wasil bai kawo cewa an abi Wa'ilin an Amrin an Abdullahi ba, shi yanda ya faɗa an abi Wa'ilin an Abdullahi kai tsaye, amma ruwayar Wasil da Mansuru da Amash shine aka kara Amru tsakanin Abu Wa'ilin da Abdullahi. To yanzu yanda Tirmidhi ya kawo hadisin nan cewa daga Sufyan Sauri ya karba daga duk mutum ukun nan, daga Wasilu da Mansuru da Amashu, cewa da su kuma sun karba daga Abi Wa'il, shi kuma ya karba daga Amr ibn Shurahbila, shi kuma daga Abdullahi ibn Mas'ud, to an sami idrali saboda an hada ruwayoyi biyar ne. Da ruwayar Wasilu dai ba magana Amru, ruwayar Mansuru ko da Amashu shine da maganar Amru a ciki. Shi yasa a hada a nuna kamar su mata su ruwayar akwai kamar shi mata su ruwayar akwai Amru tsakanin Abu Wa'il da Abdullahi, ya zama an yi idraji ne. Shi yasa Buhari yanda ya ruwaito shi a kitabul muharibin yace an Amr ibn Ali, an Yahaya, an Sufyan, an Mansurin wal Amash kilahuma an abi Wa'ilin an Amrin an Abdullahi wa an Sufyana an Wasilin an abi Wa'ilin an Abdullahi. Ya bayyana tafsirin wannan gidirajin da ya faru a daya a ruwayar Tirmidhi din nan. To idiraji ba daidai ba ne, idiraji da inda yake yazo a matani da inda yake yazo a itinadi dan haramun ne, ya yi suka a cikin mai yinsa. Duk wanda yake idiraji to zai za a nuna cewa ba adali ba ne. Amma Jalaluddin Suyuti ya ce amma ni ina ganin idirajin da aka yi dan a fassara wata kalma ko wata magana, wannan ta yi ya zamo a yi rangwame a cikinsa, domin rashin fassarar ta yi kuma ya bayi zuwa wata dimuwa. Illa dai iyaka dai ko fassarar za a yi, malamai da yawa suke ganin to ai kamata ya yi arabi. Arabi misali inda yake an sami idirajin na fassara kamar hadisin Aisha kana sallallahu alaihi wasallam tahannasu bi gari hira'i, za ta yi tahannasu wa huwa ta'abbudu wa huwa ta'abbudu. To wannan idirajin na fassara ne, dan a fassara me ya tahannasu din, tunda ya tahannasu ba kowa zai gane ba, cewa tahannasu din da ake faɗa ibada fa ake nufi. Amma malamai suke da yawa suke ganin cewa to ko da ma dai na tafsirin da aka ce da dama idirajin da aka yi don tafsiri, to shi din ma dai ya fi kyau a ce an rabi. Yawa a ce kada fulani wa ma'ana kaulihi kaza kaza, wani a faɗi sunan wanda ya kawo fassarar ya ce abinda ake nufi da kalmar nan da ta zo a hadisi kaza, to ma'anarta kaza ce. Kaga an bayyana cewa gaba ɗaya ba wai a cikin asalin hadisin yake ba, ba wai a cikin asalin hadisin yake ba. To alhamdulillah, ko an ce za a duba wannan ko.